أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلا رباه شا ترغ تفسيري قوم شا بيرغ واتا رمضان ألف دا أريه دا أربعين دا بقي وشتي دي دي دا خدو غواتا مارس شكرة تدوبو بيو دا عشرين دا شدا منا نانا اشكين يردن الله دا صن صدا نفن صدا آغا جنسا دا تيمقنسا a cikin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. A jiya mun karkare sura ta 18 a cikin alqur'ani, wato suratul kahf, surar kogon dutse. Yau kuma insha Allah za mu tashi akan sura ta 19, wato suratu maryam alaiha salatu wassalam. Wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass Namdi Azikwe da ke cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 110 a cikin wannan sura mai albarka, wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayanin don mutumin da yake so ya samu ladan aiki a cike, to ya nemi yardan Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kada ya hada wani da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa. To karkashin wannan aya, don jiya muna bayani sai lokaci ya riske mu, Imamu Ahmad ya rawaito rahimahullah daga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, yana cewa annahu sami'a Abdullah ibn Umar, shi Abdullah ibn Amr ya ji Abdullah ibn Umar yana cewa radiyallahu anhuma yuhaddisu, yana bada labari annahu cewa shi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sami'a rasulullah, ya ji annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu, yana cewa man sama'a an-nasa bi'amalihi sama'a Allahu bihi sami'a khalq, duk mutumin da yayi kokarin jiyar da mutane aikinsa, to Allah subhanahu wa ta'ala zai jiyar da wanda zai jiyar da mutanen aikinsa. Bi ma'ana duk abin da kai ba don Allah ba, kai kokari sai an san kai, to Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana wannan aiki. Sannan wa saghharahu wa haqqara, zai kaskantar da mai aikin kuma zai wulakanta shi, saboda ba Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa aikin ba, kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da aikin ba. Haka Imam al-Bazzar rahimahullah ya rawaito daga Anas dan Malik radiyallahu an, annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yana cewa tu'radu a'malu bani adam bayna yaday Allah azza wa jalla yawm al-qiyam, ranan al-qiyam za a bayyanar da ayyukan dan adam a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, kowa daga cikinmu za a dargaje aikinsa a bayyana. Idan aka bayyanar da aikin fi suqufin mahtuma, a jikin wata takarda wacce aka matambayi, kowace takarda, kowane mutum da irin aikinsa ga kuma irin tambari, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa abinda kowa za a saka masa aikinsa. Za a ce iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kowa za a zo da takardan aikinsa an yi mata ainihin hatimi, wato stamp. Fa yaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da mala'iku, anqu hadha, ku yadda waɗannan ayyuka, ku kwashe waɗannan, ku fitar da su, waqbalu hadha, sannan ku aishi waɗannan, ma'ana a rairaye, a tankaɗe, a taskace. To ana cikin wannan, fataqulu almala'ikatu ya rabb, mala'iku sai ce ya Allah, wallahi muna rantse maka da Allah, wannan bawa naka, ma ra'ayna minhu illa khaira, ba wani abu da muka gani daga wurinsa in ba alkhairi ba. Domin aikin riya, su kansu mala'iku ba san riyan ba, domin suna duban ainihin zahirin abu ne, abinda kai da shi suke jojin ɗinka, amma abinda zuciyarka ta kunsa babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce ya Allah, bisa ga abinda ya bayyana mana, ba wannan naka ayyukan da yayi, wallahi ba wani abu da muka gani daga gare sa in ba alkhairi ba. Fa yaqul, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, inna amalahu, wannan mutum da kuke ganinsa, lallai aikinsa, kana li ghairi wajhi, yayi ne don wani na ba dani ba, ba ni yama wannan aiki ba. Wala aqbalu al-yawma min al-amal, a yau innan bazan anshi wani abu na aiki ba, illa ma urida bihi wajhi, face aikin da aka yi shi dan ni, aikin da ni ne aka nufa da shi, amma aikin da ba ni aka ma ba, kar ma a tunkaro da shi, ba zan amsa ba. To menene amfanin malan da ta aiki a ce kuma ba amsa ba? Ana fahimta? A ɗaya daga cikin masu tafsirai, Imam al-Qurtubi rahimahullah, ya hakaito wata qissa a cikin littafinsa, yana cewa akwai wani mutum ana kiran shi Tahir ibn al-Husayn rahmatullahi alayh, qala, yace li abi abdullah al-Marwazi, yace da wani mutum ana kiran shi Abu Abdullah mutumin Marwaz, sai yake tambayarsa, mundu kam sarta ila al-Iraq, tun shekaru nawa yau kake kasar Iraq? Yake tambayarsa, shekarunka nawa yau a kasar Iraq ya Abu Abdullah, ya kai baban Abdullah al-Marwazi? Qala, sai shi baban Abdullahi sai ya ce, kaga ya kamata ya bada amsar da aka tambaye shi, sai ya ce, dakhaltu al-Iraq mundu 20 sana, ai ni da kike gani na yau na shigo kasar Iraq tun shekaru 20 ina kasar Iraq, amma barin kara maka wani abu, wa ana mundu 30 sana sa'id, yau kuma ni shekaru na 30 cir ina azumi ban taba fashi ba. To ai tambaye ka wato azumi? فقال يا ابا عبد الله, sai shi Tahir ibn al-Husayn yace, ya kai baban Abdullah, sa'alnaka an mas'ala, mun tambaye ka game da mas'ala guda daya, fa jabtana an mas'alatai, sai ka ba mu amsar matsaloli guda biyu, ni na tambaye ka shekara nawa kai a kasar Iraq, menene nake zan sani game da azuminka? Ana fahimta? To haka kuma Imam al-Asma'i ya kawo hikaya, ana so a nuna mana tsoron yin aiki don wani Allah subhanahu wa ta'ala. Yake cewa anna a'rabiyan salla fa ata, wani balaraban kauye yayi salla sai ya tsawaita, ya tsawaita, ya tsawaita, wa kana bi janibihi qaum, a gefen sa akwai wasu mutane, fa qalu, sai suka ce da shi, kai ma ahsana salata, ai gaskiya malam bamu taba ganin wanda yake ka iya salla ba, ga tilawa, ga tsayuwa, ga sujjada, ga ruku'u, ga kaza, sai ce kuma dakata, ku dakata, fa kada sai ku tsaya, wa ana ma'a zalika sahib, ai ma ba ku sani ba, bayan wannan sallah da kuka gawa, bayan wannan sallah da kuka gani, ina ma kuma azumi. To ai tambaye ka, ana fahimta? Irin jini karatun da muka yi a talbis, kamar a gayyace ka ran litinin ko alhamis, a kawo abinci a ajiye, malam ga abinci ka ce ai ka san yau litinin ai, ainihin aka ce maka litinin alhamis, to ko mutuwa zan yi malam sai na yi azumi? To waye tambaye ka? Kawai na koshi, period. Ana fahimta? To duk aikin da zaka yi wanda zai nuna riya mala ka guje shi dan zaka kare a wahalce kuma zaka tashi fankan fayau ba wani lada da ka samu akan wannan aiki shi yasa magabata zaka ga duk yadda za su yi su koya aikin alkhairi suna yi amma mu yau zaka ga sai wanda Allah subhanahu wataala ya so da rahama ba ka sai muke haka ba ta ce buga muku misali mutum zai yi abu misali shine sum'a jiyarwa kai abin nan tsakaninka da wanda kai Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tumtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas kar ku bata sadake sadakenku da cuta da kuma goji ka ba mutum abu kace to in bakin na baka taya zaka yi aini na ma kaza ni nayi kaza ni nayi kaza to kai kai don wane ne kai don Allah sosai to menene na gori da kuma ainihin cutarwa ana fahimta aghlabiyyan mutane sai ɗan kaɗan daga cikin mu haka ainihin rayuwar mu take tafiya ɗan ko kashi ga fagen siyasa kar ma ka tona saboda ai wai zaka ga mu karabai har suna ce ma ɗan siyasa to ai rukunin siyasa ne sai an sanar haka abun ya koma dan haka sai a shiga gidan rediyo a kira NTV ayi kaza ayi kaza a ce to wane 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 ya ba mutane to dama an kai ka kamar da wani shugaban kasa na Konga ne ko Togo kita ai wai dan siyasa dan ka zo kai hanya ko ka ba mutane kaza kamar ka tafi ATM ne ka ciro kudin ka to wani meye ATM zai gaya maka na burgewa kudin nan naka ne ka kuma cira abin ka to meye ya maka na fego har da zai zama abin magana to dan an zabe ka kai titi misali ko kai abin da ya dace na al'umma da kudin al'umma na tunanin ba sai an dinga farmatawa ana ce ai wane yayi kaza wane yayi kaza ana fahimta da haka jama'a mu yi kokari mun karanta babu mai tsau a cikin talbisu iblis da waɗanda suke yin mu karatu a masallacin nan akan abin da ya shafi riya malam yayi kokari mana bayani sannan sai ya kawo mana maganin riya yace maganin riya wato shine ka boye aiki duk sanda zaka yi aiki kai kokari ka boye shi amma idan Allah subhanahu wataala ya bayyana shi to wannan wani abu ne daban domin an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutun daga cikin mu fa yana aiki amma kuma kawai sai yaji ana yaban shi shi ma bai san ta inda aikin ya fita ba sai ji to wannan tilka wato ajilatu bushral mu'min wannan bushara ce magaggauciya ga mu'min saboda abinda kaji mutane suna fada yanzu kana raye to shine za a faɗa ma an ka mutu in ana cewa ai wannan mutum ne gashi kaza mara kirki mara mutunci mara kaza to shine za a ci gaba da faɗa in ka mutu din ma in kuma ji a mutum kirki mai kaza mai kaza to shine za a faɗa to amma kullun kai kai aiki ba don a yabe ka ba shin aikin nan da kake yi ya dace da karantarwar musulunci Allah subhanahu wataala yana son irin wannan aikin ko bai so in bai so ko mutane ba so ka ci gaba don yaddansa kake nema ba yaddan mutane ba amma duk mutumin da yake wai zai tattaro yaddan mutane sai sun yadda to Sheikhul Islam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yace to wannan yana ya nemo abin da ba zai yi ba domin duk iyanka sai an zage ka duk iyanka sai an yabe ka duk iyanka sai an ce baka iya ba duk iyanka kuma sai an ce ka iya saboda a lokacin da wani ya gamara yake faɗa da kai kuma lokacin wani ya ga masoyi ita duniya haka take to amma karka bi ta masoya karka bi ta makiya meye Allah subhanahu wataala yake so a yi to in Allah ya taimake ka akan bin wannan to ka samu dacewa to wannan shine abin da ya shafi wannan sura yanzu kuma insha Allah za mu shiga sura ta 19 wato suratu maryam alaiha salatu wassalam alam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
نعم
إذ نادى ربه نداء خفيا.
حضرت wannan sura ana kiranta suratu maryam alaiha salatu wassalam kamar yadda zaka ga a cikin alqur'ani akwai sunaye na annabawa zaka ga akwai suratu yunus suratu hud suratu yusuf misali suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita ma maryam alaiha salatu wassalam wannan surar wato sunanta ce alaiha salatu wassalam sannan wannan sura wato makkiya ce mun sha bayani a lokuta mabambanta malamai suna da ra'ayoyi guda uku in an ce sura makkiya ko madaniya zance na farko aka ce in an ce makkiya ita ce surar da ta sauka a makka zance na biyu aka ce in an ce makkiya ita ce surar da ta sauka take magana da mutanen makka zance na uku aka ce makkiya ita ce surar da ta sauka kafin hijira wannan magana kuma ita ce mafi rinjaye akan abin da malamai suka tafi akai in an ce makkiya surar da ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kamul min ar-rijali kate da yawa daga cikin maza sun cika walam yakmul min an-nisa'i illa arba amma cikin mata ba waɗanda suka cika cikin hankali da addini a cikin wannan al'umma sai mata guda hudu daga ciki akwai Maryam alaiha salatu wassalam ita kuma kissar ta Imran da kake ji ake cewa suratu Ali Imran alaihi salatu wassalam matarsa a lokacin da ta samu ciki sai ta yi alwashi ta ce idan Allah ya sanya wannan ɗa namiji ne to zan sadaukar da shi zuwa ga aikin masallaci abinda ta faɗa kenan idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unta wa inni samaituha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytaanir rajiim fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan tace inna mijine zan sadaukar da shi ba abinda zai in ba aikin masallaci ba amma in mace ce to kaga bata faɗi wani abu ba to amma Allah subhanahu wata'ala ya fi bawa sanin abin da yafi kyautuwa da shi sai ya zama da abin da ta nema ba shi bane sai ga tiyama ce sai to tunda na riga nayi alwashi nayi bakance yanzu shikenan na mai da ita dai ta koma ainihin masallaci ta dawainiya sai ta koma masallaci tana dawainiya har ma muka ce daga cikin ayoyin da suka sauka wato akwai karama wacce take nuna akwai karama a cikin wannan al'umma ga wasu bayin Allah subhanahu wata'ala nagari domin Zakariya yakan je alaihi salatu wassalam ya je ya same ta da abinci sai ya tambaye ta ya Maryamu anna laki hadha ya ke Maryam wannan abinci daga ina qalat huwa min indillah sai ta ce daga Allah yake subhanahu wata'ala inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wata'ala yana azurta wanda ya so ba tare da tuhuma ba haka ta rayu haka ta rayu ya zanto saboda addinin tare tarbiyyarta kowa na kokarin wane ne zai raine ta alaiha salatu wassalam to haka ta tashi haka dai qur'ani ya bamu labarin ta kuma a cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya bamu kadan daga cikin labarin ta akwai Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ɗaya daga cikin malaman tarihi Imam Ahmad shi ma ya kawo rahimahullah daga Abdullah ibn Mas'ud yayi bayani wato tafiyar musulmai a lokacin da suka yi Habash suka tafi Habash a lokacin da musulunci ya bayyana ya kasance musulmai ba su da ƙarfi suna da rauni Makka ta yi zafi baka isa ka shiga musulunci ba a Makka a wannan lokacin in baka da dangi saboda za a nukurkushe ka za a daura maka fitintinu da wahalhalu irin su Salman al-Farisi irin su Bilal radiyallahu anhum irin su Khabbab ibn al-Arad radiyallahu an wanda shi duk garin Makka babu wanda ya kai shi iya kira a kira makami misali takobi ne ita kane misali a'a wuka ce misali kibiya ce mashi ne babu wanda ya kai shi iya kira amma a lokacin da ya musulunta yana bauta sai siyasa tsefe kai ta dinga neman mai kitso gida-gida akwai mai gidansa ta mace ce ana kiranta Ummu Anmar tunda ta ji labarin ya musulunta sai aka je aka zugo ta aka ce da ita toke kina nan kina tunanin kina da kafaita kina da mulki kina da fada'aji to ga ma bawon ki ma ya musulunta sai aka yi ayari da zo tace ma za balagani anka ya khabbab menene ya iso mani daga gare ka ya kai khabbab sai ce wa ma za me kika ji an ce sai tace naji an ce wai ka musulunta sai ta kin ji wannan magana tace ni ko naji sai ce to din ko kin ji wannan magana to da gaske ne kuma na shiga musulunci ba kuma wanda ya isa ya raba da musulunci to ka duba ka gaba waɗannan karafuna da yake kira da su sai ta ce yayi makansa riga yayi na karfi yadda ka san kamar irin bulletproof surke ka san da karfi ake yi abinda tarihi ya nuna mana sai ta sanya wannan riga nashi a wuta sai a yi kama kama a riƙe sai a ɗaura mashi ya yanke jiki ya suma Umar bin Khattab radiyallahu anhu idan yayi nishadi yakan ce ya kai khabbab nuna mani inda mushrikai suka azabtar da kai in ya bude ba komai da wurin ya salle kawai ya fite sai kashi amma kuma wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'fu wama sakanu wallahu yuhibbu sabirin ba su rauni ba ba su kasa ba ba su koka ba haka aka cicci musuluncin har sai da ya kawo to da aka zo mu koma kan kissa ba wanda ya isa ya musulunta in bai da dangi saboda kana musulunta ka shiga cikin fitina ko a kashe ka ko a mai da kai bawa irin yadda aka dinga ma Bilal radiyallahu anhu Bilal sai a dauke shi a shanya ana idan digiri ya kai 50 degrees a Makka misali sai a dauko shi a shanya sai da ta kai ga masu bashi wahala suka ce ya kai Bilal ka taimake mu dan Allah mu muke wahala ba kai ba shi ba ke shanyawa yace me ya faru suka ce ka yabi lanta da uzza kawai da magana kyakkyawa dan mu muke wahala wannan jigilanka da muke yi mai can mai sun suya mu muke wahala yace a inna lisani la yutiqu dhalik ba kina ba zai iya yaban wani gunki mai suna lanta da uzza ba ahadun ahadun fardun salat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to cikin mu waye kaya ta saba cikin saboda din yanzu kana zaune cikin bene misali kana shan fanka iska ta koina baka taba fuskantar train wata tirjiya ko barazana ba babu a don haka suka kare da makkan tai wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce to yanzu ku hijira ku tafi Habasha na Ethiopia na taba zuwa wani lokaci Ethiopia din muka hawo wani tsauni tsaunin nan da muka hawo kullu da muka hau abinda kowa ke cewa Allahumma sallim 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 hanya ce aka yi aunin zai kai gidan sama 10 in bai dara mishi ba akwai wadanda su dama yadda ka san hawan mambila nan ka san ba kowa da direba zai iya akwai wadanda masu aikin su ne za mu tafi gidan da jashi shi wannan da muke magana muka hau kowa kukulla ido ya kawo mana ce Allahumma sallim sallim kamar an tashi an tafi kiyama saboda komai na iya faruwa kaga burki na iya tsinkewa ya kwaci mota na iya somasor da tsintsira kai ba ma dai abin da ma ba zai iya faruwa ba kuma hanyar karkace wani duka kenan hanya ce kawai ta mai tafiya da dawowa to da muka samu Allah ya taimake mu muka gangare ta wani ya ce wai na fi gargadar nan ba daɗi gare ta ba sai muka ce to yanzu dai muna jin ba ta nan za mu koma ba ko aka ce a'a muka ce to alhamdulillah to amma sahabban nan radiyallahu anhum nan suka tafi suka hau tsaunin dan sai ka bi tsaunin ka gangare za ka je fadar Najashi din Najashi din title ne asalin sunansa Ashama sunan shi kenan annabi yace ku tafi wurin mutumin nan sallallahu alaihi wasallam duk da kasantuwan kirista ne amma adili ne bai yarda da zalunci bai san mugunta bai kuma yarda a cuci mai rauni to da Quraishawa suka samu labarin cewa ai sahabbai sun tafi Habasha sai suka yi delegating mutane Amr ibn al-As radiyallahu an da kuma Abdullah ibn Abi Rabi'a aka ce kuma za ku je ku same su abinda tarihi ke nunawa shi Amr ibn al-As radiyallahu an yana ɗaya daga cikin mutane guda huɗu masu tsananin kaifin basira cikin Laraba. Duk yadda kake zai iya bi da kai, kuma ya san siyasa, don haka yana zuwa zai nemi fadawa. Ana neman fadawa, ya musu alheri, ya musu alheri, ce abinda nake so kawai. Yaran nan in sun zo suka karkaku ba su yi magana, in muka yi complaining kawai muna son a naɗe su a kama kawai. Kar ku ba su dama su yi magana, saboda in kuka ba su dama su yi magana, to da shekarunku ba girmanmu zai faɗi. Sai aka haɗa baki da fadawa lokacin ba su musulunta ba, su Amr ibn al-As radiyallahu anhuma suka shirya aka yi komai. Sai fadawa suka ce ma sarki, akwai wasu yara sun gudo daga Makka, sun zo suna raba miji da mata, suna raba dangi da ƴan uwa, su raba maƙoci da abokinsa, sun raba sun tattala komai. Yanzu muna da labarin sun shigo wannan ƙasa, don haka muna gaya maka ya kai mai alfarma, yaran nan ka kore su ko kuma ka ɗaure su. Akwai Ummu Salama radiyallahu anha, ɗaya daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga mata ma aje ba basu a baya ba. Da haka suka je, da suka gaya mai wannan sai ce a'a ba haka ake ba, shi sarkin. Ku zo da yaran, ku zo da masu ƙorafi. Kuma har kullum idan kana so ka kasance a kan turba bisa taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, kar ka ji magana ɓari ɗaya kai hukunci ba tare da jin ɓari ɗaya ba. Idan ka tafi a haka, kullum za ka kasance cikin kuskure. Saboda akwai wani mutum ya iya baki, ya iya magana, ya iya bayani, idan ya zo yana ma iya rushe maka da kuka, sai ka yi tsammanin shi ne mai gaskiya. Amma sai ka bibiyi abin, sai ka gane a sabon shi ne, kuma ya mari, ya cizo, ya duka, kuma ya fashe da kuka. Mutane suna da wannan shi yasa lokacin da wasu mutane suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya faɗa, wancan ya faɗa, a rasa nake kai ku saurara ba, innama ana basha, ne fa mutum ne, kuma zan muku hukunci ne bi nahwi ma asma'uhu minkum, da irin yadda nake ji daga gare ku. Wannan abu da kuke sa'insa ina son gaya muku, duk mutumin da na ɗauki haƙƙin wani na bashi wanda ba haƙƙinsa ba ne ya kuma amsa, to wuta ce na shata masa, in ya so ya riƙa, in ya so ya bai. Sai kowa ya ce a ya Rasulullah na ban mashi, wannan ma ya ce na ban mashi, haka aka tashi aka bar haƙƙin. Saboda kowa na ƙoƙarin miliyan zance, yana son ya nuna shi ne mai gaskiya. Annabi Dawud alaihi salatu wassalam wata rana ya tambayi Allah subhanahu wataala, Allah wani matsayi Annabi Ibrahim ya samu ya cancanta har kake kiran shi badare? Ya ce jarabawa aka yi masa. Idan kana so a yi maka wannan jarabawa, in ka tsallaka to shi kenan kai ma sai a kira. Yaushe za ka mane ji abu zan gaya maka ba, amma ka zama cikin shiri za a jaraba ka. Annabi Dawud alaihi salatu wassalam, saboda girman mulkinsa ba mutane ke ainihin tsaronsa ba, aljanu su suke ba shi kariya. Sai kawai yana zaune a fadarsa ta mulki, wata rana kawai sai ga mutane nan sun shigo, sai ɗaya mai ƙorafi yake cewa inna hadha ash lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ya annabi Allah, muna da ƙara ne, wannan da kake gani dan uwana ne yana da akuyoyi guda 99, ni kuma guda ɗaya nake da ita. Amma sai ya nemi ya kwace tawa wai in bashi ya haɗa da tashi su zama ɗari, in tashi ne ban da komai. Kaga shi ne ya ƙorafi. To da kamata ya yi annabin Allah Dawud alaihi salatu wassalam, sai kuma ya ji ba'afin wannan, kai tsaye kawai sai ce a wannan azzalimi ne, ya zalunce ka. Ya kana da ainihin tumakai akuyoyi guda 99, amma kuma kana neman ka kwace guda ɗaya, azzalimi. Shi kenan sai ya bada ansa, ya bada martani. To ana cikin wannan sai ya neme su ya rasa, sai ya gane cewa wato wannan jarrabawa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake zai masa. To fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. A don haka duk sanda aka kawo maka korafin magana, kafin ka ɗauki decision ka kira wanda ake kokawa a kansa, mecece gaskiyan maganan, me ya faru, ya aka yi. To in fa yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, in fa ana son safanci ne da gaske, to Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da wanda yake neman mafita. amma ka tare doro abu hakan nan sai na jashe ce a ba zan dauki wannan magana ba sai an zo da yaran nan sai aka zo da su sai ta to ku ku fadi korafin ku Amr ibn al-As radiyallahu anhu ce ai yara ne wadanda ya tsagera yan kangararru sun zo sun kawo sabon addini sun yi kaza shine muka gaji da su muka koro su to ya kai mai alfarma muna jin tsoron kar su zo kuma su lalata maka kasa shi yasa muka biyo su mu gaya maka halin su sai ya ce to ku kun ji abin da ake faɗa to dama kafin su zo an shawarta wane ne spokesman wa zai yi magana sai aka ce Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu an yayi magana don haka sai ya fito yace ya kai sarki mai alfarma mu mun kasance mutane ne muna cikin duhun kai muna bautan gumaka muna shan giya muna zina muna caca mai karfi ya danna marashi sannan kuma muna kwace kai ba abinda ba mu yi irin na miyagun halayya Allah subhanahu wataala ya aiko manzo a cikin mu yace mu yi gaskiya mu daina ƙarya mu yi aure mu daina zina mu taimaki juna mu daina caca mu daina kwace mu daina murdiya mu daina kaza in yana magana da jashi na girgiza kai ma'ana maganar na shigan shi sai ta to ya kai dan yaro ai mu ana mu sani duk annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko yana bashi littafi yace kaga christianity suna da ainihin abin da injila sannan banu isra'ila suna da at-taura annabi dauda an bashi zabura shin shi annabin nan naku shi ma yana da littafi yace yana da littafi kwarai da gaske zaka iya karanta mani wani abu daga cike yace kwarai sai ya dauko tun daga kirista yake magana sai ya dauko wannan sura suratu maryam har sai da ya kai yadda aka yi mala'ika ya zo ya samu maryam alaiha salatu wassalam suka yi conversation suka yi magana aka busa ainihin ciki a cikin ta ya zanto ta haife shi da maganar da Isa yayi Najashi radiyallahu anhu ya kuka ya zudda hawaye hadda madina a cikin tarihi in ka koma har sai da gemu shi jiki sai ce wannan magana ba ta da bamban da abin da ke cikin Bible injila wannan magana ta yi kama da abin da ke cikin injila sai fadawa suka yi sowa suka nuna ya za ka yi sympathizing da yaran nan za ka goyi bayan su ka nuna abin da suka yi daidai ya ce ko da kun ƙi wannan ita ce magana ta gaskiya to a ƙarshe ne in takaita muku Najashi radiyallahu an ya musulunta wata ran ana zaune annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa Jibrilu alaihi salatu wassalam ya bani labari cewa mata sahibukumun Najashi Najashi radiyallahu anhu ya rasu don haka ku zo mu yi masa sallah a kansa aka fara samun abin da aka ce masa salatul ghaib sallar mutumin da baya idan mutum ya rasu a inda ake tunanin ba a yi masa sallah ba to musulmai da a inda suke babu laifi suna yi masa sallah wa in kana malamai sun saba Imam Malik radiyallahu anhu ya ce in an yi sallah ba sai an sake yi ba Imam Shafi'i rahimahullah ya ce ko da an yi sallah ana iya sakewa amma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya fassala ya fayyace magana yace in an yi a inda musulmai suke to ba sai an sake ba amma in ya rasu a inda ake tunanin ba a yi sallah ba misali kamar a ce ya nitse cikin teku ko kada ta cinye sa misali ko kuma ya mutu a hadarin jirgin sama ba a san inda gawo shi take ba yace to a irin wannan hali ana iya yi masa sallah kun ji yadda salatul za'id ta samo asali daga ainihin tarihin Najashi radiyallahu anhu don haka suratu maryam ta sauka gabin hijira sannan tana da ayoyi 98 ma'ana 100 babu guda biyu to waɗannan ayoyi da muke gani ka aya aisat menene ma'anar su malamai sun saba amma mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa wato hurufai ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala wasu daga cikin malamai kuma suka ce rantsuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai sunan sura ce kafa ya aisat to amma yadda na faɗa zance mafi inganci Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san abin da yake nufi da waɗannan hurufai wa in kana daga cikin wasu malamai sun tafi akan cewa wannan ana kiran shi abbreviation ma'ana an dunkule hurufai ne amma suna da ma'anonin su misali kamar kace ICPT misali
kagena da full minute din sa EFCC YMCA DNA CIA yana da full minute sai wasu daga cikin malaman ka ce wannan ma'anar sa haka ne amma an samu wani azari kaman daga ainihin wasu daga cikin malamai Imam al-Kalbi rahimahullah yace ma'anar kaf ma'ana al-kafi Allah shine maishi kamar yadda yake cewa fa sayaktikahumullah inna kafainakal mustahzi'in sannan Imam Qatada shi ma yana da irin wannan magana yace ma'anan ainihin wannan wato suna ce na alqur'ani ka tukan gaba daya amma magana yadda nake mafi inganci wato Allah subhanahu wataala shine yasan ma'anan wannan larabawa sukan dunkula kalmomi misali su ce basmala in yace bismillahir rahmanir rahim kamar hawqala in yace la hawla wala quwwata illa billah talbaqa bima'ana atala Allahu baqa'ak dam'aza bima'ana adama Allahu 'izzak suna kiran shi nahat ma'ana abbreviation an dunkula kalmomin amma suna da full meaning to amma wannan Allah subhanahu wataala shi ya san abin da yake nufi da waɗannan hurufai idan ka tambaye mutumin da bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake bai yarda da hadisi ba sai ka tambaye shi ya zai fassara waɗannan hurufai in yace maka Allahu a'lamu bi muradihi bizari Allah subhanahu wataala shi ya san abin da yake nufi sai ka ce mishi in ji waye waye ga ya maka wannan in yace ai malamai suka faɗa to yanzu ka yarda da hadisin ne har ka bi maganar malamai in kuma yake maka a'a ai ga ma'anan su to ma'anan su waye ga ya maka duk ta inda ya shiga ba zai fita ba muna fahimta malamai don haka da awace tana da hadari kwarai waye mutum yace maka ai wai shi bai yarda da ainihin hadisi ba Allah subhanahu wataala ce dhikru rahmati rabbika 'abduhu zakariya ka ambaci ni'imar mahaliccinka akan ka kai bawansa zakariya idan ka koma cikin larabci dhikru anan malamai suna da ainihin fuskoki guda biyu an ce yana iya zama khabar na kafaya aisat kaman kafaya aisat shine mubtada sai aka ce dhikru rahmat amma wannan ra'ayi yana da rauni kwarai dalili saboda kai faya ai ba a san ma'anarsa ba bari ya kasance mubtada shi ko mubtada dole a san ma'anarsa zance nabi aka ce zikru zai kasance khabar ne li mubtada al mahdhuf taqdirin sa hadha zikru rahmati rabbika kamar irin suratun anzalnaha bi ma'ana hadhihi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat sannan abda yana kasancewa mansubun ne da a fuskoki guda biyu na farko yana iya kasancewa munadan bi nida'il mahdhuf taqdirin sa dhikru rahmati rabbika ya abdahu zakariya don haka zakariya sai zama badal min al'ab zance na farko kenan zance na biyu aka ce a'a abda mansubun ne bil mafdar ita ce rahma saboda mafdar wato yana iya zuwa yau maf'ulun bihi nasba a cikin alqur'ani irin wannan yana da yawa Allah subhanahu wataala yana cewa wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al'ijla al'ijla maf'ulun bihi mansubun bil mafdar shine ittikhad ay li'annakum ittakhadtum al'ijla dan ku riki dan baraki in ka koma can sama kadan walaula daqullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd maf'ulun bihi bidaf ko kuma bidifa a wata riwaya don haka anan kwatan kwatin abin da ya faru kenan zikru rahmati rabbika 'abda maf'ulun bihi bil mazdar shine rahma bisa wannan aya malamai suka ce kamar da ya tabbata a cikin hadisi inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi Allah subhanahu wataala yana so ya ga asari tambarin ni'imarsa a jikin bawansa shine wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis idan Allah subhanahu wataala ya yalwata maka ya buda maka ya baka ni'ma to ana so a ga tambarin ta a cikin jikinka amma da yawa daga cikinmu ba haka muke ba yana da shi kamar bai da shi kandagas in zai shiga gida ma sai ya gyagyara ya sa ainihin manyan kudade can kusa da ainihin mafitsara a can kan makeke saboda da shi zai kwanta akan gado sannan babban riga da wando sai aje 20 50 in an zan ce ba magi ba kishiri ba daddawa ba ku ba sai ce duba nawa kika gani sai a ciro 20 titto na samu 220 titto shikenan al'ai malai wai shi bai da shi amma sai ka ganshi yaje gindin mai tuko ba a fashe mishi kwai ya samu tsiransa ga indomi yace nak amma kuma gida yana nan ya ba su akalwanci wannan hadari ne kwarai don mutumin da yake wannan zai fada cikin musiba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ulu ya ishi mutum girman zunubi ya sarwantar da waɗanda ya zama haƙƙin sa ne ya ci da su kai ka je ka cika cikin ka ka ci desire abinda ranka ke so amma su in ma ka ba su ka hada su da lami shikenan kai kana nan kai ba ka da shi saboda ka riga wannan ka na can ciki tunda ba dan ba za ta yi da kai ba ba bincikewa za ta yi ba kuma da shi zaka kwanta duk yadda aka taba ka zaka me ake nema ka kwana cikin shiri to Allah subhanahu wata'ala yana son ya ga azari gurbin ni'imarsa a ainihin jikin bawansa dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya imam al-farra rahimahullah yace akwai taqdim akwai ta'khir ma'ana akwai gabatarwa akwai jinkirtarwa asalin magana dhikru rabbika 'abdahu birrahma ma'ana kai bawa ka ambaci Allah mahalicci da rahmat da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka to mecece ni'imar da Allah ya masa in a lokacin da nada rabbahu ya kira Allah mahalicci subhanahu wa ta'ala nida'an wani kira khafiyan sassauka wato a boye Allah subhanahu wa ta'ala yana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl bil ghuduwi wal asah wa la takun min al-ghafilin karka kasance daga cikin rafkananu karka daga sauti kar kuma ka sauki والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يا وابتج بين ذلك سبيلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ساموس متاني وترانا سنة الدعاء سنة الدعاء إتي أربعوا على أنفسكم كسوا قام كاونانكو فإنكم لا تدعون الأصم بابيبي كتي كرابا باقوما قلنا كتي كرابا دعاك سي كرا الله سبحانه addu'a yayi addu'a ta sauka ko kuma addu'a koyayya kuma Allah yana son a boye alkai don yana cewa in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum in za ku bayyana da sadaka ma danna da ita amma in za ku koye ku baiwa talakawa wannan shine yafi alkhairi da soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma zaka ga akwai masallacin da wani ke ban labari wai zakka ce za a bayar sai a zo da sunan mutane a envelope ina mamuda ga naka ina ba da mati kai ma ga naka wai haka ake raba zakka to wannan kage ya zama wani abu da mai ya zama riya don haka Allah sai yana son a koyi aikin alkhairi ya tabbata a cikin sahiha daga cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala zai sanya a inuwa a lokacin da babu mai inuwa sai shi ورجل تصدق فأخفى ولمتني يبادى صدقا يقوي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين هر حنن سنهبو بيسن أبند حنن سندامك يبادى وابع ساكمكم ونن أيكر الله سبحانه وتعالى زيسن ياشئ أجسين إنوع سومو إنامك أيو كم يقرق ديب يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى kallazi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas kar ku lalata sarake sarakan ku da goli da cutarwa kar ku yi wannan ka ba mutum ka koma kana masa goli ka koma kana cutar da shi saboda ka bashi Allah subhanahu wa ta'ala kira kansa al-mannan ya mana bayanin wasu daga cikin sahabbai su idan ma sun bada wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa ba mu so ba ku ce kun gode ba mu san sakamako ko na gode ba na so to ina muke ai to siyasa kuma kan shiga wurin siyasa kuma abun ai ya ma fi muni da kazancewa ana fahimta idna da rabbahu nida'an khafiya a lokacin da ya kira Allah subhanahu wa ta'ala, wato kira ainihin na ɓoye. Imam Qatada yake cewa radiyallahu an wa inna Allah ya'lamu al-qalb al-taqi, Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san zuciyar mai tsoro, wa yasma'u sautar khafi, kuma shine yake jin sauti koyayye. Allah subhanahu wa ta'ala saututtuka ba su rikirkice maka. Yanzu statistics index ya nuna cewa dan adam da yake rayuwa a duniya kusan is close to 7 billion, ya kusan biliyan 7. Amma kowa daga cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya san muryarsa. Yanzu kai ku a gidanka, idan kana da yara 5, 7, 10, to sautin wani yakan shiga cikin wani. In ka ji magana sai ka ce wane wane, sai ce a ba wane bane wane ne, to kai zo. Kuma kai ka haife su, kai ka nemi auren aka baka, amma sautin ya rikirkice saboda ajizanci irin naka. To shi subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba. Ba wani mutum wanda wai sautinsa zai ɓoye. Yadda ka san waya ne, waya misali ka yi storin lambobi wani 2000, wani na da 10,000. Idan sunan wanda za ka kira ya fara da ke ne, misali kai dalil ke, kana harbawa kai tsaye, wurin shi zai tafi, shi kuma yana da lambanka da ya gani ya san wane nake kira da. Haka in mutum 10 za ka kira, duk wanda ka kira saƙon da ka tura wurin za shi. To in ɗan adam na da irin wannan, ya kake tunanin mai ɗan adam subhanahu wa ta'ala? Don haka idnada rabbahu nida'an khafiya, a lokacin da ya kira Allah subhanahu wa ta'ala kira ainihin na ɓoye, kira a asirce. To sai malamai suka ce mecece hikimar da ta sanya ya kira Allah subhanahu wa ta'ala a asirce? An yi maganganu da dama. Zance na farko in ji Ibn Juraij radiyallahu an, ya ce saboda gudun riya, amma babu wani nasu da ya kara wannan. Imam Muqatil ya ce radiyallahu an, la'alla yuqala yaslubu alwalad ala kibari, don kada a ce ka duba dattijo shekara 70 ko 80 ko 90 wai neman haihuwa yake yi. Ai ka ga abin mamaki. So da yawa zaka ji mutum misali shekara 70, shekara 60, ya ce maka wai be functioning as before. Da ma warda nake wannan magana. Why is not functioning as before? To at 70 kana tunanin ka zama like 25. Malami kuna fahimta magana? Ai ka san sai dai ka yaudari kanka. Ka riga ka tafi abin da ya rage yanzu Bature finishing touches. Kawai sai ka lallaba ka gama lafiya. Amma kana 80, why you are still dreaming of, you are not functioning. Ka ne yaudari kanka ne? Don haka sai ya ce sun faɗi wannan saboda ana tsoron kar a ce misali wato yana neman aure saboda kaza. Imamul Mawardi da Abu Sulaiman al-Dimashqi suka ce wato ya faɗi wannan ne saboda gudun abinda zai bari a baya, tunda shi bai rada kada ya bar waɗanda ba za su iya ainihin manajin abinda ya bari ba. To ayyan makana, ko dai wancan ko wannan, ba wani nasu wanda ke kare ainihin maganganu ɗaya daga cikin malaman nan. Sai dai babban al'amari, Allah subhanahu wa ta'ala yana son kai aiki mai tsafta tsakaninka da shi. Domin ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa a'malu salih, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne, baya kuma an san aiki in bai da tsarki. Don haka sai mu yi kokari mu kasance duk abin da zamu yi mu nemi yardan Allah subhanahu wa ta'ala. To malam, naga ka nuna mun lokaci yayi, idan akwai tambaya insha Allah sai ka gabatar da ita.
Wannan ya ce assalamu alaikum, ina malam fatan alkhairi da gamawa lafiya. Amin. Tambaya ta anan ita ce, malam yara na kama suna badala, ni kuma nake tambayar su, na tise su nake tambayan su taya suka fara. To wurin ba da labari da bayani yadda abun ya kasance, sai maziyi ya fito min. Malam ya matsayin azumi na tunda ba da gangan na yi ba.
To a malikiya za ka rama, amma a wasu wuraren ba za ka rama ba, sai kai ka duba wanda ya fi maka sauki. Wallahu a'lam. Check this.
Na'am, wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina malam fatan alkhairi da ikhlasi da taqwa. Allah ƙara albarka a zuriyar malam. Yace malam, menene hukuncin yin bismillah kafin karatun Fatiha da kuma sura bismillah da isti'aza
to wannan mas'ala ce khilafiyya tsakanin malamai shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin basmala da isti'aza koko baya yi an samu hadisi in kankato rawi yace nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam da abubakar da umar da usman radiyallahu anhum basu kasance suna yin isti'aza ko basmala ba sannan kuma an samu riwayoyi ingantattu annabi alaihi salam ya kasance kan yi isti'aza ya yi basmala to jam'an bainal ahadith domin a hada hadisan sai aka ce a asirce ne yake don akwai du'a'u al-istiftah addu'a buɗe sallah subhanaka allahumma wabihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayru a wannan wurin ya tabbata annabi yakan ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim don haka wanda yake bai karantawa ba'ana a bayyane wadanda kuma suka ce yana karantawa ba'ana a asirce in zai karanta du'a'ul istiftah wannan shine abin da malamai suka yi bayani in ka duba rawa'ul bayan fi tafsiri ayatul qur'an zaka samu karin bayani insha Allah kan wannan wallahu a'lam
wannan ce assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi malam ina neman barin addu'a a wurin malam da musulmai baki daya tambaya ta anan ita ce gaskiya ya kasance mai aikata sabo ta hanyar istimna'i kuma na iya kokarin dainawa amma na kasa dalilin haka yasa na yi alƙawarin cewa in har na sake to na dau albana in har na sake zai alƙawarin azumi dubu in har ya sake inna saki karawa gashi kuma shedan ya ci gaba ya ci galaba a kaina domin na sake aikatawa ba so dai ba ba so biyu ba malam don Allah malam menene hukunci na wallahi azumin yayi min yawa kuma ba ni da halin da zan iya ciyarwa sannan kuma malam ina dagewa wurin ibada amma na kasa dainawa ba ni da halin aure kuma ba na so na shiga halin neman matan banza don Allah malam sana addu'a kuma ina mafita
to da kai da ire-iren ka Allah subhanahu wataala yayi muku wa yayi mana a istimna'i shine masturbation wato mutum ya dinga amfani da ainihin hannunsa namiji ko mace har sai ya gamsar da kansa to wannan medically malamai sun saba malamai amma zance mafi inganci wanda nake akan ka haramun ne don ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai ga matayensu ko kuma abinda daman su suka mallaka to man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adu wanda yabi wata hanya wacce ba wannan ba to kaga wannan ya zo ne kitar haji don haka Abu Hanifa shine ya sassauci akai amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haramcin sa sannan medically yana da side effect yana da illolinsa daga cikin illolin yana haifar da mantuwa idan shekarunka suka dan tura zaka rikirkice kawai ka zama rikitaccen tsoho ba za ka yi gane komai ba sannan secondly yana haifar da convulsion ma'ana makarkatan jiki kawai jikinka ya fara rawa an shekaru suka kawo wani certain stage sai jikinka ya fara karkarkarkar sannan daga cikin abin yana makantar da dan adam saboda shi ba wai kana yin abin bane cikin jin daɗin da ya kamata ba due process kake bi ba it's like kana forcing kanka ne wurin zakulo abinda misali yake boye to a wurin zakulan nan duk ta ko ina ana jan jikinka gaba daya zai yana kashe idanu cikin sauki in ka kai wani stage idanka ba za ka dinga gani ba sannan lastly kuma guyawunka ba za su yi ƙarfi ba don haka sai a kiyaye ina magana da mata ne da kuma samari don muna yawan samun irin waɗannan abin nan kasa-kasa sannan kuma sai ka je ka ta istighfari domin yuridu Allah bikum al-yus wa la yuridu bikum al-us azumi dubu yake ce wanda ya kashe mutum ai ya yawa to sai ka je ka ta zuba istighfari kuma Allah ya yi maka eh kuma ya ba ya buɗa maka yadda za ka yi kai aure ka kai da ire-irenka na'am
wannan ce assalamu alaikum yana fatan malam yana cikin koshin lafiya na malam fatan alkhairi malam ina barin addu'a ne da sauran yan uwa musulmai an yi garkuwa da wasu yan uwa na waɗanda aka biyo su har cikin gida a daren shekaran jiya kuma suna buƙatan kuɗi fansa naira miliyan 200
to Allah subhanahu wa ta'ala ya bace su
Allah ya sado da su da iyalansu cikin lafiya. Duk waɗanda suke tsarama a ko'ina ne Allah ka dawo da su gida. Mu kuma Allah kai mana garkuwa da mutanen. Na'am.
Tambaya yace assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi. Malam Al-Qur'ani an mana bayani akwai matan hurum din. To su ma maza akwai irin wannan a cikin aljanna ko bangaren mata ne kawai?
Wannan bangaren mata ne kawai. Sai dai kowanne mutum in zai shiga aljanna kamar yadda hadisi Muslim ya zo da shi rahimahullah za a maida shi zira'i 60 da tsawon Annabi Adam alaihi salatu wassalam za a maida kai wani abu daban to sai a hada ka da ainihin mata kaga inda ma kai aikin kake nan misali to ko da ma ba dan wani abu ko dan su din ka bi Allah ka samu ka katsira da nan wai misali ana fahimta to abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sa na alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da iftila'i na rayuwa Allah ka yaye masa waɗanda ba su suka yi shagarfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu masu neman aiki cikin maza da mata Allah ka hada kowa da abin da zai zame masa alkhairi dakarun soji da suke aiki don Allah Allah ka taimake su Allah ka murkushe masu makiyansu waɗanda kuma ake hada baki da su wurin cutan yan kasa idan za su shiryu Allah ka shirya mana su idan ba za su gane ba Allah ka yi mana maganin su muna roƙonka ya Allah waɗanda suke kan gwiwa cikin mata Allah ka sake su lafiya masu neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su nagari waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka taya su kulawa da su waɗanda aka jarrabe su da fantarewan ƴaƴaye Allah ka shirye su manema aure cikin maza da mata Allah ka hada kowa da kininsa nagari masu neman aiki Allah ka ba su aikin da zai zame musu alkhairi a duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe shugabanni da ka daura su akan mu Allah ka taimake su akan yin daidai ka taimake su akan bin daidai da fadin daidai da karewa daidai Allah ka hada su da mashawarta na gari waɗanda kuma suke kan banna in za su yi Allah ka shirya mana su idan ba za su yi ba Allah ka sauya mana su Allah muna roƙonka ka kare mu sharrin ambaliya da gobara da fari duk waɗanda suke tsare cikin musulmai a ko'ina suke Allah ka kwace su Allah ka sada su da iyalansu mu kuma da muke waje Allah ka raba mu da waɗannan mutane Allah kar ka hada mu da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum.